muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuma su imani ku ji tsoron Allah, kada ɗaya daga cikinmu ya yi sakaki face ya mutu yana mai imani. Ya kuma su imani ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala, ko ya ku mutane, ya halice mu ne daga rai guda, annabi Adamu alaihi salam. Ya kuma su imani ku ji tsoron Allah, duk wanda zai faɗa ya faɗa ta gari, wanda zai magana ya tattauna ta ya diba ta ga alheri ce ko sharri, kada mu faɗi magana sai alheri. Ya kuma su imani duk mutumin da ya samu rabon kasancewa tare da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to duk abin da ya wahala a gare shi zai zamanto mai sauki. Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake juya jin tsoro ya zamanto aminci. Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake juya duk abin da yake da wahala zai zamanto mai sauki. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai sauƙaƙa wahala. Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya kusa da shi lalle tabbas zai samu rabo, kuma duk abin da yake nesa na alheri Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake kusantowa da shi. Idan mutum yana so ya samu waraka a zuciya, idan mutum yana cikin wani baƙin ciki, idan mutum yana cikin wani damuwa, to babu mai yaye waɗannan abubuwan sai Allah maɗaukakin sarki. Duk mutumin ta yake da tare da Allah lalle ne babu shi babu baƙin ciki babu hasara. Ya kuma su imani lalle ne tabbas idan Allah ya kasance tare da kai, to kada ka ji tsoron kowa. Idan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kware maka ya huta bayanka, to babu wanda ya isa ya taimake ka in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Ya kuma su imani wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga sahabban shi karshe-karshen rayuwar shi, tsiran Allah da aminci Allah tabbata a gare shi, ya ce ya kuma su imani duk wanda ya rayu daga cikin ku shekaru suka yi tsawo zai ga abubuwa na mamaki, abubuwa na sabani, musamman abin da shi addini. Za ku ga hanyoyi iri-iri, dariku iri-iri, tunani iri kala-kala, fassara iri daban-daban ta aya ko ta hadisi, maganganu daban-daban. Sallallahu alaihi wasallama sai ce maganin wannan dan kada ku rikice, dan kada ku bar hanya, sai ce to ina muku horo ku rike da sunnata, ku rike da sunnata kwarai, da sunnan khalifofina Abubakar, Umar, Usman, Ali, ku rike da kyau, ku rike da haƙora na ciki, can ciki wanda babu wanda zai fisge maka. Yace kuma ina muku jan kunne, ina muku kashedi da abubuwan da ake harawa, hararin abubuwa su ne bid'a. Kowa ma ya rakito abin da ya ga dama ya sa cin addini. Manzo Allah ya ce ina muku kashedi duk abin da ba addini bane, kada ka sake ka damu da shi, wahala ce za ka yi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai baka lada ba. Kuma ma inda ilimi kai sai dai ka samu zunubi. Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Imam Ahmad yake cewa in kaga wani mutum yana suka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗannan sun aikata kaza, wannan sun yi kaza, yace to wannan mutumin a tuhume shi game da addini shi, anya ko musulmi ne, yana so ya lalata musulunci. Suwa suka karɓo musulunci suna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suwa suka rawaito hadisai, suwa suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune sahabban shi. Wanda ya zage su ko ya rage musu daraja, ko ya ce maganar su ba gaskiya bace, ko yana ganin su da wata tawaya, to kamar yana tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda su suka ciro shi ya tarbiyatar da su, tarbiyar su ce, tarbiyar shi ce tsiran Allah da mutala tabbata gare shi. To duk wanda ya ga musu magana mara kyau addinin shi abin tuhuma ne. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Ɗan uwa masu girma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin da ya wasiya sai yake nuna mana cewa akwai ta hanya, akwai wani tsari na gaskiya. A lokacin da tsarurruka iri-iri suka yi yawa a cikin addini, saboda an samu marasa imani, an samu marasa tausayi, an samu marasa tsoron Allah, sun kirkiro ɗariƙoƙi sun shigo da su cikin musulunci, sai a ce in kai wannan ma kai daidai, in kai wancan ma kai daidai, in kai na malam wane ma kai daidai. A lokacin da waɗannan abubuwan suka yi yawa, to a kuma a yanzu ne wasiya ta manzo Allah za ta yi aiki sallallahu alaihi wasallama. Mai so ya ganshi akan addini na gaskiya, to yayi riko da wasiyar manzo Allah. Me yace? Yace ina muku horo da sunnata, kuma ina muku kashedi da hararrun abubuwa. Saboda haka duk wanda yazo da wata dariqa, duk wanda yazo da wata hanya, duk wanda yazo da wani musulunci in dai ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wannan abun ba a ce mishi addini, bari ma dai suka ne ga addini. Kenan kamar yana ganin manzon Allah ya rage wani abu, wayyazu billah, ko yana ganin Abubakar, Umar, Usman, Ali sun boye wani abu wanda manzon Allah yazo da shi, sai shi ne yanzu malam wane ya gane ya huto da shi. To wanda ka tuhuma ce duk wanda ya yi ta da ilimi za ta iya hudda shi daga cikin musulunci, musamman idan mutun ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ga wani abu na neman lada, ga wani abu na fadala, ga wani addinin Allah na kirki, sai yanzu ya bayyana. To duk wanda ya wannan tuhuma akan ilimi zai iya huta daga musulunci. Allah ya kare mu. Yan uwa masu girma, a wannan lokaci ne da muke ciki zaka ga cewa kafa hujja da aya ta Al-Qur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi karamci, kawai sai a ce malam wane yace. To malam wane, me dalilin shi? Ya karanta aya ko ya karanta hadisi? Don kowa da yana iya wada abin da ya ga dama. Saboda kawo masu girma, hadisi ko kuma addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya tahiya sai da dalili. In ka ce wannan halak ne, to dole ka zo da aya ko hadisi. In ka ce wannan haram ne, dole ka zo da aya ko hadisi. In ka ce wannan addini ne, dole ka zo da aya ko hadisi. In ka ce wannan sunna ne ko ka ce wannan bid'a ne, dole sai ka zo da dalili. Amma duk mutumin da zai da karan kanshi kawai rubutu ne zai tayi da iya zance da wani kalelece zance, wannan bai kai mutane zuwa ga addini. Dole ka zo da dalili. Qala Allah ta'ala kaza, to wannan addini. Qala sallallahu alaihi wasallama, haka addini ya rayu, haka addini ya zamanto har a lokacin da muke muku magana. A wannan lokaci ka samu addini na kirki, saboda an samu mazaje gwaraje suna kore mushi duk abubuwan da ake shigowa. Kullun ana zauwa da shara, ana kore ta sunan bid'o'i da abubuwan da ake na hararru. Kuma a wannan lokaci da muke ciki ne malamai suka yawa, kowa ma sai nada ma kan shi rawani, kawai ce malami ne. In ya samu babban riga ya sa, malami ne shi. In ya samu wata aya ko wata hadisi ya mallake, malami ne shi. Sai mutane su rika bin shi, shi kuma zai kai su inda ba sa dawowa. Hanya ta halaka, Allah ya kare. Saboda haka ba kowa bane malam, ba kowa bane wanda zai magana, kawai zaka bi magana shi kai idan ka arhe. Mu aqida ta ahlus sunna wal jamaa, ba ana bin malami bane ko ana bin wata kungiya ko ana bin wata jamaa, muna bin nassi. Qala Allah, qala Rasul, al kitabu was sunna ala fahmi salafus salih. Duk mutumin da bai zo da wata aya ba, ko ka zo da aya an ka fassara, sai a ce waye riga ya ka fassara wannan ayar, waye ce maka wannan ayar ma'ana ga abin da take ni? Abdullahi ibn Abbas ya fassara, ko waye fassara? Ibn Mas'ud, waye fassara ayar nan kamar yadda ka fassara? Shi ma wannan abin tambaya ce. Dan wani yana iya kawo aya ya fassara ta daidai iya abin da yake so ya hodi, dan ya cimma gurin shi, ko kuma ya dora wata mazhaba tashi, ko ya gyara dariqar shi. Sai a ce ma to kawo wani magabaci na gari wanda canda ya fassara wannan ayar da ka fassara haka. Wannan shine abin tambaya. Yan uwa masu girma, a lokacin da kuma shubha ta yi yawa, abubuwa na rikitarwa, saboda akwai wani su kongilan su su sama masu imani shubha game da addini, saboda an yi aiki sun yi makiya musulunci, sun yi kokarin ganin cewa kaso da yawa daga cikin musulmi ba su karanci addini ba, sai aka bar addini ga malamai kawai. In aka ce wannan addini ne yana da alaka da masallaci, in aka ce wannan addini ne yana da alaka da malamai, yan kasuwa da yan boko da ma'aikata da manoma da makiyaya, su babu ruwansu. In suka zo suka yi sallah lima ya ja su, sai su je su shiga harkokinsu. Babu karatun addini, babu zuwa makaranta. To da wannan guri na makiya musulunci ya tabbata, to kuma sai su turo da wani abu, sai su ce wannan addini ne. To mu ko mafi yawa ba mu karatun addini ba, kenan sai mu yarda. To menene zai zamanto mana kariya ga irin abubuwan da suke turowa na shubha? Shine riko da littafin Allah da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A lokacin wannan ne namu yan uwa masu girma, masu kira zuwa ga bata suka yawa. Zaga mutum yana magana akan addini, kai ka ce da gaske ki, zai iya maka kuka, zai karanta maka hadisi mai sosa zuciya, zai gaya maka magana ya ce Allah ya ce, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ashe ba da gaske ba yake. Kuma ya yi kuka, ya zubda kuka, ya gwada maka ƙarshen iya tsoron Allah kenan. Alhali kuma mayaudari ne mai kira ne zuwa ga bata menene zai sa ka gane da wannan shine duk lokacin da yake magana kasancewa akwai tsari na salafus salih shine alkitabu was sunna shin tsarin da yake taya akan shi tsari ne na alqur'ani da hadisi in ya karkace to ba mutumin Allah bane ba malamin Allah bane kira ne yake zuwa ga bata dan uwa masu girma kusancewa magabatan mu na gari kololuwar su can karshe shine manzanmu zababben zababbu farin jakada Muhammad sallallahu alaihi wasallama in aka ce salafus salih shine lamba guda wa zai biyo baya Abubakar Umar Usman Ali in yaso kuma sauran sahabbai to in aka ce salafus salih su ake ne in aka ce magabata nagari to ana nihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da wanda suka ga wanda suka ga sahabbai kenan shekara 100 shekara 100 shekara 100 a lokacin mutane suna cikin imani a lokacin mutane addini ya dame su a lokacin babu son duniya kamar yadda mutane suka kai a yanzu a lokacin ana tsoron yin ƙarya mutum yana tsoron ya rubuta wani hadisi ya ce manzo Allah ya ce mutum yana tsoron ya ce Allah ya ce alhali ba Allah ya ce ba amma kuma a yanzu yaya sai mutum ya ce Allah ya ce ba Allah ya ce ba ko kuma mutum ya ce manzo Allah ya ce alhali ba manzo Allah ya ce ba sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa addini in kana so ka auna ka masalta shi mizani na kirki shine mi manzo Allah yayi mi Abubakar yayi mi Umar yayi mi Usman yayi mi Ali yayi wannan sune wanda manzo Allah ya wasiya cewa su ma ayi riko da sunnar su amma banda su babu wani babu nabiyar sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne wannan shine sune salafus salih kuma aqida ta ahlus sunna wal jamaa akwai tsari cewa ba a kawo hujja da komi sai aya da hadisi sai kuma abinda fahimtar magabata na gari suka yi cewa ita wannan aya mi take nihi ko wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi yake nihi to wannan shine za ga mutun ya samu lahiya game da addinin shi yayi addini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kaga idan muka koma can baya kadiba yanayin rayuwarmu a yanzu yanda kisa ya zama banza haka kawai sai wani ya kashe wani saboda salula sata salula ko saboda moto ko sata ko wani ya rike wani ya ce an bashi kudi zai sake shi zai iya kashe shi zai dira gidan wani kaga in dai kace kai musulmi ne a wani qur'ani ne a wani hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu wannan ayyukan kuma ayyuka suka shigo cikin al'umma musulmi babu shi bari ma dai narkon azaba da hadisai masu tsoratarwa da ayoyi akan kisa yaushe jinin musulmi zai zama kayan banza wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli Ka'aba yace kina da daraja a wajen Allah amma ran mumuni daya ya hiki da azubda ruwan azubda jinin mumuni guda gara a rusa Ka'aba diddigin banta darajarta amma saboda wani salula wai salula ko wani moto wai ko kai kato ka kasa yin sana'a ka kasa neman kudi ka kasa noma ka kasa bude shago wai ka kama mutane a baka kudi wai ka sake su in ba ka kashe su a wani addini ne wannan wani irin addini a wace irin al'umma yawa masu girma dole sai mun ma kanmu tarbiya dole sai mun ma kanmu hada akwai abubuwa da yawa da ake yi nisa ne da addini ba ma so mu je makaranta ba ma so mu ji wa'azi ba ma so mu yi kaza ba ma so mu yi kaza to kuma wallahi babu abin da zai gyara mana rayuwa kama a ce mu addinantu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu addini duk sauran dariqu ka kalle su zaga suna mutane tarbiya ne akan abi shehu ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi ko shehu ba ruwan shi in ya cika aljihun shi duk abin da kuka yi kun ga dama sai abin da kuke so to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ji kanmu ya rahamshe mu in mun kasance akan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kisa abu ne mai girma ba a yin shi sai abubuwa da yawa sun tabbata addinin musulunci kuma a wani littahi ne aina ne a musulunci aka ga cewa mutum mai amana a ce mishi makaryaci mutum mai amana a ce mai mayaudari mutum mai amana a maida shi dan iska mutum dan iska a maida shi na kirki azzalimi a maida shi amini makaryaci a maida shi amini mai kashe mutane a maida shi amini a wani littahi ne a wani addini ne ba dai addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi ma babban abu ne a yanzu zaga mutane a kawai wanda ya dada mishi rai ko wani mai gidan shi ko wani wanda ya taimaka mishi akan harkar duniya in ma makaryaci ne in makishi ne in wane ne zai iya ƙaryata amini akan ya ƙaryata wancan to wannan ba addini bane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karantar da mu haka ba kuma ya saba ma tsari na ahlus sunna wal jamaa yan uwa masu girma kuma a wani littafi ne a wani hadisai alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne zaka ga cewa ana kiran wani dan biyan bukata ko ana neman albarka a wajen kabari ko kuma a rika yada fitina abinda zai tsorata mutane kage na daga cikin manyan abubuwa irin yade da mutane suke yi yandin da za a ce ayi wani accident maimakon mutane su kula da tattare mutane a sa su cikin yanayi mai kyau kowa sai ya rika salula ya rika daukan hoto yana watsa mutane wani idan ya ga jini zai iya suma wani in ya ga kafan mutum a cire zai iya rasa kwakwalwar shi ta lokaci mai yawa abubuwa na sutura abubuwa na kyawun musulunci abubuwa na boyo kai musulunci labari na ƙarya ma mai tada fitina ya hana yada shi balle ko mutum ya rika yada wata fitina ta wani kashe-kashe wata fitina ko ta wani gobara mutane sun maida shi kayan jin dadi a ce shi ya fara watsawa a cikin wannan gurbin to ka samu me ladanka a ciki wannan ya sa amma karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci babu abin da ya karantar da shi kamar sutura duk abin da yake lalacacce ne suturce shi ake so ake kullun a huddo abu mai kyau wanda mutane za su yi walwala mutane su ji dadi mutane su rika kai kawo suna zuwa suna zawwa ko da akwai wani bala'i an boye su bu sani ba to kaga wannan shine hanya ta magabata ta gari na gari kuma wannan shine karantarwa addini muna abubuwa diya wanda sun saba kuma ba mu ka aka ba dan uwa masu girma a ce a wancan lokaci a samu irin wannan abubuwan da muka zana bai yiwa kuma ba a same shi ba saboda haka kenan idan muna so mu zama to daga cikin bayu na gari to ya kamata mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabban shi aqida ta ahlus sunna wal jamaa uwa masu girma babu abin da take karantarwa kamar hadin kai musulmai su zamanto ɗan uwan juna kamar yanda ayoyi da hadisai sun wuce a ilga suke bayani akan cewa mu ɗan uwan juna ne koda kabilun mu daban koda garin mu daban koda unguwan mu daban koda ba mu san juna ba in dai wannan ya kalmar shahada wannan ya kalmar shahada ɗan uwan juna ne uwa ɗaya uba ɗaya sun yi ɗan uwantaka ta jini kuma ɗan uwa masu girma idan muka kasance daga cikin ahlus sunna wal jamaa to ya kamata a ce mu rika kore duk wani abin da yazo cikin addini wanda ke lalacacce ne bai dace ba mu ga yan uwanmu a cikin wani yanayi mu ki magana ko kuma mu kyale ko kuma mu rika tayya ido arihe ma dindimi kowa ya zama makaho babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar babu wanda zai ce a'a ka ai a'a yi kawai ana tahiyya karazibe to bai dace ba abinda zai zo na karshe kowa ba zai ji da'in shi ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye dole ne a samu daga cikin bayan Allah wanda za su yi tsaye malumai ne iyaye ne hukuma ce ayi kaza ya dace ayi kaza bai dace ba wannan ita ce rayuwa wannan shine tsarin rayuwa kuma wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu akai ɗan uwa masu girma kuma aqida ta ahlus sunna wal jamaa tana nuna cewa duk mutumin da yazo yake so yayi wasa da hankalin mutane musulmai ya sabke su daga hanyar manzo Allah ya dora su kan wata hanya to bayani ake malam wane magana nan da yazo ta ba gaskiya bane kuma wannan ba addini bane ba shi bane hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magabata na gari littahin Allah suke riko da shi da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suka zama to musulmai na gari ɗan uwa masu girma wannan addini namu yana buƙatar biyayya ga Allah da manzon shi wannan addini namu yana buƙatar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido rihe shi kadai babu na biyu tsiran Allah da amincewa tabbata gare shi wannan addini namu mai daraja ɗan uwa masu girma yana buƙatar mu hada kai dan cimma alherin duniya da kuma lahira ɗan uwa masu girma duk abin da ya zama to na sabani ne to wannan addini namu yana karantar da mu cewa kada mu kusance shi kan mu yi shi ko kuma mu kore shi mu rayuwa ta ɗan uwantaka rayuwa ta hadin kai aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine wancan musulunci na farko wanda Abubakar da Umar da Usman da Ali suke kai wanda kuma su ne manzo Allah ya wasiya cewa duk inda mun ga hanyar da suka bi mu ma mu bi dan tsira take kuma tsari ne wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi yaki akan shi irin su Khalid da Sa'ad tsari ne mai daraja mai girma wanda aka rasa rayuka akan shi irin su Hamza irin su Mus'ab suka yi shahada dan tabbatar da addinin Allah dan tabbatar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wasu abubuwa ba wanda aka shigo da su na tarkace ko kuma dan neman duniya dan wannan masu girma tsari na salafus salih ma'ana magabata na gari tsira ne hanya ce totar hanya ce ta gari hanya ce ta yi da gaske dan ba addini da wasa kuma Allah bai halice mu dan wasa ba ibn mas'ud dabla dan abbas da Hasan al-Basri daga cikin magabata na gari da Imam an-Nakhai da Sha'abi da Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad da Imam Bukhari da Muslim da Abi Daud da Tirmidhi kai duk wasu malaman musulunci wanda suka wuce irin tsarin da suka bi kenan shi yasa in ka bi ka tsira in ka kauce kuma ka bace saboda haka baya daga cikin addini ka samu wani wanda wai dariƙan ma bata wuce shekara kaza ba manzo Allah bayan ya mutu tsira Allah da amincin tabbata a gare shi kusan shekara 1800 ko 1600 kai yanzu ka samu wani addini ka rike kuma kake gogormaya akan shi kai cin hasara mutum ya gogormaya akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai addini kamar yanda manzo Allah ya golgodan iyawanka abinda Allah ya hana ka hannu wannan shine addini dan uwa masu girma waɗannan magabata su ne ake buga gaba da su kamar a ce kai dan wane ne kace ni ne dan wane jikan wane iyayenka gwarzaye ko kuma wasu masu mutunci wasu masu kamala wasu wanda suka dace sai a samu wani dayan kuma a samu iyayen shi a ce misali barayi ne ko makisa ne ko kaza ne a cikin mutane a ce mishi kai dan waye sai ya shiru saboda yana kumiyar ya hodi bayan shi salafkin shi su wane ne to imani shine kace ni ne mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu kumiya a ciki shine addini bari ma shine barazana mabiyin Abubakar mabiyin Umar mabiyin Usman Imam Malik Shafi Ahmad Abu Dawud Bukhari da Muslim kenan mutun ya buga gaba akan cewa lalle addinin da yake addini ne gaskiya amma akwai malaman da a fage na ilimi in ka ce mabiyin wane ne ni an sa kai dan bid'a ne bacacce ne kai dan falsafa ne to saboda kai masu girma dole addini yana buƙatar jajircewa kuma babu mai samun rabo sai wanda ya riko da wannan hanya da waɗannan magabata suka yi riko da shi duk mutumin da ya nisa da abin da suka riko da shi to zai bace ko musamman mutumin da ya zamanto yana kama abubuwa na horko waɗanda suke na musulunci wanda ba musulunci yazo da su ba Allah subhanahu wataala waɗannan mutane wanda suka wuce wanda muke bi a matsayin addini shine ya musu sheda yake cewa magabata na gari daga cikin muhajirun da al-ansar da wanda suka biyo su da kyautatawa Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah Allah ya musu tana din aljanna za su shiga suna dawoma a ciki wanda kuma wannan shine rabo mai girma to haka kai ma idan ka kasamunto kana koyi da su kenan ka shiga cikin tsarin da Allah ya ce wanda suka biyo su da kyautatawa dan wa masu girma dole ya zama wajibi mu san cewa babu khairiyya babu alheri sai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suke salafus salih anan alheri yake anan kuma addini tacacce yake ɗan uwa masu girma tsarin addinin musulunci kuma ya shahi abubuwa da yawa shamilun ne kaka ce akwai wani bangare na rayuwa wanda musulunci bai magana akan shi ba a matsayin ka na mai imani shi mai imani da addinin shi da rayuwar shi duk abu ɗaya ne duk abin da zakai kasuwanci zakai kiwo zakai sana'a zakai menene aiki ne kake musulunci yana da ta cewa a ciki ya kamata ka san cewa meye halaka a ciki meye haram meye musulunci yake so meye musulunci baya so wannan aiki da nake yi halaka ne ko haram ne to wannan wajibi ne ga dukkan mai imani Allah subhanahu wataala samu daga cikin bayi nagari Allah ya gyara mana imani Allah ya samu mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma magabata nagari Allah ya dauka musulunci da musulmai Allahumma a'izz al-islamu wal muslimin اللهم دمر أعداءك أعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين واجعل ولالتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله منا توسل زوا غريك دا ايكا مكاوا wannan da mana Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ruwa daidai karhin mu, Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ruwa mai albarka, Allah kuma ba mu cimaka mai albarka. Duk wasu abubuwa na bala'i na cije-cije Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu, Allah ya gyara mana imani, Allah ya gyara mana kasashen mu, Allah ya gyara shugabannin mu, Allah ya gyara mabiyan duk kasashen musulmai. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare iyakokin su, Allah ya kare jinanan su. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin wanda za su rabota da Al-Firdaus. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.